sandan ado gabo ki tun kwara igudu kai kwando ala sandan ado sanduka
Na ga kamar bai kamata in muku bi
yi ma ba zai zama aibi ba. har yayi baki
Allah, I'm sorry.